Recorded by Mahavir Music Gaya.
Jaya isi no hanga ba dali, da dali, na ta dali.
Let's go.